I could.
Gaskiyar nufi tana shiga ba a san ba a karan lamuni. Na kawo in je gida kawai in dawo.
Kaina
bambanci gunja la kago ne dan dan shi duwatan da kake za ka ga rayuwa ne shi Allah jagora tun magara mai kamshi ai da ke dele shi fa inna ka masbuqa sadu ku hanya tira kai ka iya sarki waye ga adam kudra kai ne san farko ga ka a karshe farkon kai Allah ya dauko
HouseOfSongs.com.